إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi da muka sake tattaruwa a wannan bagire mai tarin albarka a yau muna daren litinin lahadi kenan wanda ya daidai ga 25 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 29 ga watan 9 miladi isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 domin ci gaba da karatun littafin mu al-usulul thalatha wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa yarda Allah ta kara tabbata a gare shi wannan shine darasin mu na 13 zamu tashi inda malam yake cewa a'lam arshadaka Allah li ta'atihi malam yake cewa ka sani Allah ya shiryar da kai zuwa ga yi mishi da'a anna al-hanafiyyata lalle abunda ake ce ma al-hanafiyya millata ibrahim addinin annabi ibrahim an ta'budu allah wahdahu shine ka bauta ma allah shi kadai mukhlishan lahu ad-din kana mai tsarkake mushi wannan addinin wa bidhalika amara allah jami'an nas da wannan ne Allah ya umarci mutane gaba ɗaya wa khalaqahum laha kuma dalilin wannan ibadan ne Allah ya halicce su kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqtul jinna ban halicce aljani ba wal insa da mutun illa liya'budun sai dan su bauta mini wa ma'ana ya'budun ma'anar su bauta mini yuwahidun ai su kadaita ni da bauta wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid mafi girman abinda Allah ya umarni da shi shine tauhidi a kadaita Allah da bauta wa huwa ifradullahi bil ibada shine kadaita Allah da bauta wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hani akan shi shine shirka wa huwa da'awatu ghairihi ma'ahu shine ka gwama wani tare da Allah wad dalilu qawluhu ta'ala malace dalili shine fadar Allah madaukakin sarki wa'budullah ku bauta ma Allah wa la tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka tare da shi kada ku hada wani tare da Allah a wajen bauta anan malam ya gama bayanin wasu abubuwa wanda ya kamata a ce kowane musulmi da kowace musulma mace sun san waɗannan abubuwa shine malam yanzu zai cirata domin yayi maka wani bayani na daban nan da malam yake cewa i'lam arshadaka Allah li ta'atihi kasani Allah ubangiji ya shiryar da kai ga zuwa yi mishi da'a kalma wannan arshadaka Allah kalmatur rushd tazo a alqur'ani mai girma tazo a wuri 19 amma duk inda kalmar tazo a alqur'ani tana bayanin cewa shari'a shari'a ta imani shari'a ta musulunci galiban ma idan kalmar arshad tazo a alqur'ani tana nufin da shi musulunci tana nufi da shi imani tana nufi da shi yi ma Allah da'a tana nihi da shi yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a Allah yake cewa la ikraha fid din babu tilastawa a cikin addini qad tabayyana ar-rushd min al-ghay Allah yace haqiqa shari'a ta bayyana daga bata kaga kalmatu ar-rushd anan tazo tana nihin da ma'ana tazo da ma'ana shine musuluncin ma gaba dai Allah yace qad tabayyana ar-rushd min al-ghay haqiqa shari'a ta bayyana musulunci ya bayyana daga kafirci da bata Allah ce man yakfur bi taghut duk mutumin da ya kafirce ma taghut wa yu'min billah yayi imani da Allah fa kadistamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa wannan mutumin yayi riko da igiya wadda take tabbatacciya lam fi sama laha wallahu sami'un alim haka kalma ar-rushd ta zo al-qur'ani mai girma tana nihin da cewa shari'a ta addinin musulunci Allah yake cewa sa asrif an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haq Allah yace zan kange ayoyina ga mutanen da suke yin girman kai ba tare da gaskiya ba wa in yaro sabilar rushd Allah yace idan suka ga hanya ta shari'a idan suka ga hanya ta addinin musulunci la yattakhizuhu sabilan ba su dokar shi ita ce hanyar da ya kamata su bi wa in yaro sabilal ghay Allah ce idan suka ga hanya ta bata hanya ta halaka yattakhizuhu sabila Allah ce za su karbe shi ya zamanto shine hanya ashe ka kalmatur rushd duk inda ta zo alqur'ani mafi yawanci tana nihin da cewa shari'a ta addinin musulunci koko shi musuluncin da kanshi koko imani haka kalma ar-rushd ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ibnu abbas ya rawaito wanda al-imam shafi'i ya fitar da hadisin a cikin musnadikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuti illah duk wanda yayi ma Allah da'a wa rasulahu yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a faqad rashad haqiqa wannan mutumin ya shiryu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi faqad ghawa haqiqa wannan mutumin ya zame ya kauce daga hanyar bin Allah daga hanyar bin manzon Allah hatta ya'uda ila rushdihi aw koko hatta ya'uda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin har sai ya dawo yana bin abinda Allah yace ayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi haka kalma ar-rushd tana zuwa a al-qur'ani mai girma tana nihin cewa hankali idan mutum yana da hankali ana ce mishi rashid ko rashid lokacin da Allah yake magana akan haƙin marayi sai Allah yake cewa wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan idan kuka fahimci cewa marayan da yake kalkashinka idan ka kula cewa yanzu ya fara hankali yana da hankali rushd kalmar rushd ta zo nan ibnu abbas yake cewa huwa al-aqlu fi tadbiril amwal la ghayr shine hankalin da idan marayi yana da shi wanda zai iya kula da dukiyar shi to Allah ya ce a lokacin ana ya daukar dukiyar shi a bashi idan kuma bai iya kula da kanshi bai da hankali idan an bashi zai bata to Allah ya hana a dauki wannan dukiya a mika mishi idan ka kalma ar-rushd a cikin wannan ayar da muka karanta ta zo ne da ma'anar cewa hankali da jish da iya jujuya al'amura na rayuwa haka kalma ar-rushd tana zuwa al-qur'ani mai girma tana nihin da shi shari'a ta addinin musulunci Allah yake cewa laqad kana Allah yake cewa law yuti'ukum fi kathirin min al-amr Allah yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin ku wa'lamu anna fikum rasulullah ku sani cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku yana cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amr da dai zai zanki muku da'a a cikin lamurran ku na rayuwa la'anittum Allah yace da zinuwa Allah ta tabbata a gare ku walakin Allah sai dai shi Allah habbaba ilaykumul iman ya soyar muku da imani wa karaha ilaykumul kufra ya kimanta muku yin kafirci ya sa kuna ganin kyamai yin kafirci Allah yace wa habbaba ilay lakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya sa kuna kyama saba ma Allah kuna kyamai yin fasikanci Allah yace ulaika humur rashiduna wa annan su ne shiryayyu su ne mutanen da Allah ya shiryar da su gayi mai da'a gayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan da malai yake cewa ya lam arshadaka Allah li ta'atihi wannan addu'a ce mai girma malam yake yi ma dalibin ilimi ko ko dalibi wanda yake karatu ko malamin da yake karantarwa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai ya datar da kai akan yi mishi da'a ba dan komai ba saboda su zukatan mu gaba dai suna hannun Allah ne innal quluba dukkanin zukatai innal quluba baina yadillah dukkanin zukatai suna hannun Allah ne yuqallibuha kayfa yasha Allah madaukakin sarki yana juye wannan zukatan a yadda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai ya sanya ka ka zamanto cikin daliban ilimi idan Allah bai ga dama ba sai ya sa maka kyama inda ake karantarwa ba za ka iya zuwa ka zamna ba domin ka saurari karatu shi yasa malam dukkanin cikin bayanin shi yana budewa ne da addu'a ta alkhairi ga dalibin da yake zuwa ya zamna a koya mishi karatu wannan kuma babban darasi ne da ya kamata a ce mun doka tare da malam duk lokacin da kake mu'amala tare da wani sawa'an danka ne yaranka ne yara unguwa ne wata alaka ta gama ka da shi ka mishi addu'a Allah ya shiryar da shi Allah ya datar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin da yake nema saboda duk mutumin da Allah ya datar da shi akan yi mai da'a to wannan mutumin hakikanin gaskiya ya tsira a rayuwar shi ta duniya kuma ya tsira a rayuwar shi ta lahira malai yake cewa annal hanafiyata lalle abinda ake ce ma al hanafiyya idan aka ce al hanaf a larabci ana nufin da shi karkata duk mutumin da ya karkata yana bin wata hanya mai kakka wannan shine ake ce ma al hanafiyya amma idan muka zo addinin musulunci idan aka ce al hanafiyya ana nufin da shi shine addinin annabi ibrahim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi wannan addinin wanda annabi ibrahim ya zo da shi sannan ita ce millatu tauhid shine hanya shine addini na tsantsance Allah da bauta shi kadai annabi ibrahim lokacin da ya tarro mutanen shi Allah ya turo shi a mutanen da suna shirka suna bauta makabarruka sannan suna yin neman taimako a wurin da babu mai iya yi sai Allah annabi ibrahim da yayi musu wa'azi mun gayi a baya cikin aqabat cikin jarabobi da annabawa suka samu idan ba mu manta ba lokacin da ya tardo gumakan nan ya sassare su suka zo suka ce wane ne wanda yayi ma gumakan mu haka qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu lamin adh-dhalimin suka ce wane ne wanda yazo ya kakkare mana gumakai sai wani yace wani yaro ne ana ce mishi ibrahim shine yazo ya kakkare wa'annan gumakan da kuke bauta ma kuma bayin Allah shine annabi ibrahim a cikin abin da Allah ya hakaito a maganar shi yake cewa inni wajjahtu wajhiya lalle ni na karkata huskata lillazi fatara samawati wal ard ga allan da shine ya halitta sammai da kasai hanifan ina mai kauce mabanna wama ana minal mushrikin kuma ni ban kasance ba daga cikin wa'anda suke gwama Allah tare da wani a wajen bauta idan aka ce alhanaf ana nihin da shi ai mustaqiman muwahhidan mutumin da ya sabu wata hanya mai kakka hanyar da ba ta da cabo hanyar da ba ta da kunkaye hanyar da ba ta da kayoyi yana bi to shine ake ce ma mutumin da ya kama hanya mai kakka shi ko addinin annabi ibrahim addini ne mai kakke wanda babu shirka a ciki sannan babu guluwi a ciki sannan kuma babu taksiri a ciki wannan shine abin da malam yake so ya mana bayani da yake cewa huwa millatu ibrahim anna al-hanafiyata millatu ibrahim lalle abinda ake ce ma al-hanafiya shine addinin annabi ibrahim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi kuma ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi wannan addinin Allah yake cewa wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan kuma ka tsaidar da huskarka ga addinin Allah hanifan kana mai miƙewa zat ba tare da ka hada ba da shirka ba tare da ka hada Allah tare da wani a wajen bauta ba haka Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifan ka karkatar da huskarka zuwa ga addinin Allah kana mai kauce mabanna a wata aya Allah yake cewa wa ma umiru ba umarce su ba illa liya'budullah sai dan su bauta ma Allah مخلصين له الدين سنا متسركي wannan bauta ga Allah shi kadai hunafa suna masu karkace mabanna wa yuqimus sala sannan su tsaida sallah wa yu'tuz zakah sannan su bada zakka wa dhalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye shine addini miƙaƙe wannan ayoyi da muka karanta suna nuna cewa idan aka ce al-hanafiyya shine addinin annabi ibrahim addinin da babu shirka a ciki addinin da babu gwamma Allah tare da wani a cikin bauta haka al-imamu muslim ya fitar da hadisi daga iyad yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisul qudusi annahu qala Allah madaukakin sarki yana fada da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum Allah yake cewa ni na halicci bayuna dukkan su suna da zuciya tsarkakakkiya wadda bata san menene shirka ba wa innahum atatuhum ash-shayatin Allah yace kawai shedanu ne suka zo musu fajdalatuhum an dinihim sai suka karkatar da mutane daga yi ma Allah bauta shi kadai wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum sannan wannan shedanun suka haramta ma mutane abunda ni na halalta musu wa amaratuhum Allah yace wannan shedanun suka umarci al'umma an yushriku bi su hada ni da wani a wajen bauta ma lam anzil bihi sultanan Allah yace abunda ban sabkar da wata hujja ba ban sabkar da wani bayani ba akan haka shi yasa idan muka koma a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kaga an haife shi a duniya mutumin nan ya zo ne da fitra mai kyau ya zo ne a cikin zuciyar shi babu wani abu sai musulunci babu wani abu sai ya dauko alƙawarin cewa idan ya zo duniya zai bauta ma Allah shi kadai a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa abawahu yuhawwidani idan mutun ya zo duniya Allah ya sauke sai ya dardo uwayen shi cewa yahudawa ne su ne za su canza mishi wannan zuciyar mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mishi haka idan uwayen mutun Allah ya sauke nasarawa ne da su kange mutun daga bauta ma Allah shi kadai ya tashi yana bauta ma abinda ya dardo su suna bauta ma idan mallan da yake cewa annal hanafiyata millata ibrahim lalle al-hanafiyya abinda ake ce ma al-hanafiyya shine addinin annabi ibrahim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi kuma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yabo wannan addinin haka Hassan bin Sabit yake cewa hajawta mubarakan barran hanifan amin Allah shimatuhu al-wafa'u yake Hassan bin Sabit nan yana mai da magana ne a wani mutum da ake ce mishi Sufyan ibn al-Haris mutumin nan da yayi waƙe yace mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hassan ibn Sabit ya maida mishi cewa ka zagi mutumin da mai albarka ne mutumin da yake yi ma Allah da'a ka zagi mutumin da hanyar shi mai kakkace Allah kadai yake bauta ma amin Allah mutumin nan aminin Allah ne yana daga cikin halayen shi kuma al-wafa'u shine cika alƙawari kenan idan muka dauka abinda mallan yake so yayi mana bayani shine wannan millata ibrahim Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa su yi addini irin yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi addini wa qalu kunu hudan aw nasara yahudawa suka ce ku zama yahudawa anan ne addini na kirki yake haka nasarawa ma suka ce ku dauke nasaranci shine addini mai kyau sai Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul bal millata ibrahim hanifan kaga ya musu cewa addini na shari'a addini mai kakke addinin da mutun zai yi ya tsira a rayuwar shi ta duniya da lahira shine millata ibrahim shine addinin annabi ibrahim hanifan bal millata ibrahim hanifan shine addinin annabi ibrahim wa ma kana min al mushrikin kuma bai kasance ba a cikin mushrikai nan da mallan yake cewa annal hanafiyata millata ibrahim lalle abin da ake ce ma al-hanafiya shine addinin annabi ibrahim to menene wannan addinin shine malan zai baka labari yace an ta'budallah wannan addinin na annabi ibrahim shine ka bauta ma Allah wahdahu shi kadai mukhlisan lahuddin kana mai tsantsance wannan addinin da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yasa nan malan yake cewa mukhlisan lahuddin shine addinin annabi ibrahim na dai ka bauta ma Allah sannan nabi idan za ka yi bautan kakka hada wani da Allah subhanahu wa ta'ala a wajen wannan bautai duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ake ma misalin yanka misalin sallah misalin duk wata ibada wadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ake ma to shine malai ce mukhlisan lahuddin ka tsantsance wannan bautai ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan bautar ba dan komai ba saboda ka samu ladan wannan abun da kake idan ban manta ba mun yi bayani a baya cewa yana daga cikin shirka karama wadda take warware ma mutum aikin shi shine mutum yayi aiki dan wasu su gani su yaba mishi mutum yayi sallah saboda wasu su gani su ce wane yana lazimtan masallaci mutum ya dauki duke shi ya bada saboda mutane su ce wane mai badawa ne mutum yayi yaki saboda daga kalmar Allah ba dan komai ba saboda mutane su gani cewa wannan mutumin mai karfi ne yana kokari yana bakin fama a ganin dokaka Allah magana Allah subhanahu wataala shi yasa malai ce an ta'budallah shi addinin annabi ibrahim shine ka bauta ma Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsantsance wannan bautai saboda duk abin da aka gwama shi da Allah to Allah subhanahu wataala wadatacce ne sai ya bar maka abun da kai da wa'anda dan su kai sai su baka lada idan mu manta mun karanta a baya cewa idan aka zo ranar tashin alkiyama Allah ya ba kowa sakamakon ladan shi sai Allah ya tattaro wa'annan mutanen da suke yin bauta dan wani ya gani sai Allah ya ce idhhabu ila allazina kuntum turauna fihim ku je wurin mutanen da kuke yin riya ku je wurin mutanen da kuke yi dan su gani kuna yi hal tajiduna indahum min jazaa'in sai ku gani wa'annan mutanen suna da wata lada wadda za su iya baku tunda yanzu gashi an zo ranar tashin alkiyama kuma sannan kuna neman cewa Allah subhanahu wataala ya baku lada abinda kuka yi sai Allah ya ce to ku je wurin wa'annan mutanen wa'anda dan su ne kuka yi sadan su ne kuka yi saboda su baku lada dukkanin mutane shaydan yana da nasibi a jikin kowane mutum amma sai mutumin da shi idan ya tashi yin bauta dan Allah ne kawai yake baya kallon kowa shaydan yake cewa qalafa bi izzatika yake cewa na rantsi da izzarka la ughu yanahum ashma'in dukkan su sai na bata musu aqidar su illa ibadaka minhumul mukhlasin shaydan yace sai mutananka kadai wa'anda suke tsantsance maka bauta shi kadai kai kadai duk mutumin da yake tsantsance ma Allah bauta zai salla dan Allah zai bada dan Allah zai hana dan Allah zai yi soyayya dan Allah zai yi yanka dan Allah zai yi wani abu na rayuwa ta duniya wanda yake da alaka da rayuwar shi ta duniya ko na lahira ba dan komai ba sai dan Allah subhanahu wataala wannan mutumin shaydan baya da kaso tare da mutumin da yake tsarkake bautar shi ga Allah subhanahu wataala a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito lokacin da Abu Huraira mutane daliban ilimi suka yi dandazo da Abu Huraira ya taho sai daliban ilimi suka yi dandazo suna tambayar shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutanen nan sun wade sun tahiyar su sai ga wani mutum ana ce mishi natilu ahli sham sai tambayi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yake cewa ayyuha sheikh yake cewa ya kai wannan laccizo hadithna hadisan sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yake ce mishi ka ba mu labarin wani hadisi wanda kashi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sai Abu Huraira yace eh lalle kau sami'tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alaiha rajulun istushhida fa utiya bihi yace wani mutum ne wanda ya samu kalmar shahada wani mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita shi da yima Allah subhanahu wa ta'ala furta kalmar shahada a rayuwar shi ta duniya fa utiya bihi sai azo da wannan mutumin fa arrafahu ni'aman sai Allah ya ce ma wannan bawan na maka baiwa a duniya da cewa kai musulmi ne a duniya fa arrafaha wannan mutumin sai ya gane wannan ni'imar da Allah ya mishi qala fa ma amilta fiha sai Allah ya tambaye shi to ni'imar da na baka mi kai da wannan ni'imar qala qataltu fika hatta istushhidtu mutumin da yayi shahada wanda aka kashe shi a wurin yaki idan aka kawo shi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce na maka falala ka je kai yaki saboda daukaka kalimata har aka kashe ka a wurin yaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mushi kadabta kar ƙarya kake walakin naka qatalta li an yaqula jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar Abu Huraira yake cewa sai Allah ya ce ma wannan mutumin kawai kai yaki ne aka kashe ka a fagen daga ba dan komi ba saboda mutane su zan kiyawo suna cewa wani shahidi ne wani yana yaki domin daga karma Allah sai Allah ya umarni da a nade wannan mutumin a jefa shi a cikin wutar jahannama wa rajulun ta'allama al-ilm haka za a zo da wani mutum wanda ya koyi ilimi wa allamahu sannan ya koyar da wannan ilimin wa qara al-qur'an mutumin da yake karanta al-qur'ani fa utiya bihi fa arrafahu ni'aman sai azo da shi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya tuna mishi ni'imar da ya mishi Allah ya ce na saka ne mu ilimi a duniya sannan ka koyar da wannan ilimin sai Allah ya tambaye shi fa ma amilta fiha mi kai da wannan ilimin qala ta'allamtu al-ilm sai ya ce ya Allah ni na koyi ilimi wa allamtuhu sannan na koya ma mutane wannan ilimin wa qara'tu fika alquran na karanta alqurani dan kai sai Allah ya ce mushi qala kadabta Allah ya ce ƙarya kake ba dan ni kai ba walakin naka ta'allamta alilma kai dai kawai ka koyi ilimi ne li yuqala alimun saboda a ce maka wani malami ne wani a cikin malaman gari kaza yahi kowa iya karanta qur'ani ko yahi kowa iya karanta tafsiri wa qara'ta alqur'ana liqal huwa qari'un Allah yace ka karanta alqur'ani ba dan komi ba ba kai dan Allah ba kawai dan dai a ce kai mai karatu ne faqad qila Allah yace to mutane kaw sun yaba ka a duniya summa umira bihi sai Allah ya umarni da shi fasuhiba ala wajhihi sai a nade wannan mutumin hatta ulqiya fi an-nar har sai an jefa shi a cikin wuta wa rajulun wassa Allahu alai sai azo da wani mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya a doran duniya wa atahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi kaloli da kaddarori na arziki masu yawa fa utiya bihi da azo da wannan mutumin a gaban Allah fa arrafahu ni'amahu Allah ya tunatar da shi ni'imar da ya mishi a duniya sai Allah ya tambaye shi fama amilta fiha mi kai da wannan dukiyar da na baka qala sai yace ma taraktu min sabilin yace wallahi Allah bamu bar wata hanya ba bamu bar wata kafa ba tuhibbu an yunfaqa fiha kana so a taimaka a wannan hanya illa anfaqtu fiha laka wannan mutumin sai yace ba sai mun bada ba mun ciyar idan masallaci ne mu ne idan makaranta ce mu ne idan matsala ce ta gida mu ne idan rigima ce ta bashi mu ne idan dalibi ne ba da kudin makaranta mu ne ke bashi sai Allah ya ce mushi qala kazabta Allah sai ya ce mushi ƙarya kake walakin naka fa'alta liqal kawai ka ciyar da dukiyar ka ne liqala huwa jawadun saboda a ce kai mutun ne mai kyauta kai mutun ne mai badawa faqad qila hakikanin gaskiya mutane kuma sun ce kai mai badawa ne summa umira bihi sai Allah ya umarni da wannan mutuma fasuhiba ala wajhihi sai a nade wannan mutuma har summa ulqiya finnar har a jefa shi a cikin wuta ta jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan hadisin yana yi mana bayani ne akan cewa duk ibadar da aka yi ba dan Allah ba duk girman wannan ibada to Allah subhanahu wataala kam babu ruwan shi da wannan ibadar sannan ba zai bada lada akan wannan ibadar da aka yi ba dan wasu su gani ba dan komai ba saboda shi Allah subhanahu wataala wadatacce ne a duk lokacin da aka gwama shi da wani to Allah subhanahu wataala zai yafi ya hakura ya bar ma wa'anda aka yi dan su shi yasa ƴan uwa musulmi ya kamata a ce mu shiga taitayin mu duk abun da zaka yi na ibada duk kankantar shi wallahi kakkai dan wasu su yaba maka idan bauta ce zaka yi ka bauta ma Allah shi kadai ba tare da kai shirka ba ba tare da kaje wajen boka ba ba tare da kai wajen dan duba ba ba tare da an umarce ka da ka yanka mu wani aljani wani abu ba wannan ita ce addinin annabi ibrahim millata ibrahim hanifan wannan shine addinin annabi ibrahim yana mai kauce ma banna walam yakun minal mushrikin kuma bai kasance ba cikin mutanen da suke yi ma Allah subhanahu wataala shirka suna hada shi da wani wajen bauta wa bidhalika amara Allah jami'an nas malam yace da haka ne Allah ya umarci mutane gaba daya wa khalaqahum laha saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya halicci mutane gaba daya Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan idan ka lura malam yana ce maka wa bidhalika amara Allah jami'an nas an ta'buda Allah wahdahu shine ka bauta ma Allah wannan yana yi mana bayani ne akan tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi kadai me yasa malam ya kawo wannan bayanin saboda wasu abubuwa kamar haka abu na farko shi da'awa a kira zuwa ga abauta ma Allah shi kadai ita ce hanyar annabawa duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi a doran ƙasa a doran duniya abinda yake fara kiran mutanen shi shine cewa su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da sun warware imaninsu ba da ɗaya daga cikin dangin shirka saboda duk abin da za a gina akan shirka idan ana ta shirka sai mutane su ga kamar an dame su wallahi duk abin da aka gina idan dai akwai shirka wannan abun ya rushe shi yasa Allah duk manzannin da zai turo sai an fara yi ma mutane wa'azi da cewa su rabu da shirka su rabu da hada Allah tare da wani a wajen bauta a sannan ne kadai idan kai sallah Allah zai baka lada a sannan ne kadai idan kai azumi Allah zai baka lada a sannan ne kadai idan kai wata ibada Allah subhanahu wataala zai baka lada idan zaka yi shekara 1000 kana ibada Allah ya sauke kai shirka to wannan ibadar ta shekara 1000 ta rushe yanda ka san baka taba yi ma Allah bauta ba Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani annabi da muka taba aikowa wanda ya gabace ka illa nuhi ilaihi ba ce cewa mun yi mushi wahayi ba annahu la ilaha illa ana lalle cewa babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa'budun dan haka ku bauta min Allah yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqanin gaskiya mun tura a kalkashin kowace al'umma mun tura musu manzo an'budullah da cewa su bauta ma Allah shi kadai wajtanibut taghut sannan su guji taghut su guji duk wani abun da zai warware musu imanin su shi yasa malam yake ce maka an'budullah wahdahu wannan shine dalilin da Allah ya sa Allah ya halicci mutane ya arzuta su kuma shine dalilin da Allah ya sa ya halicci duniya ba dan komai ba saboda idan an zo duniya a bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba a wajen bautan babu wani annabi da Allah ya turo a doran kasa ba ce cewa abu na farko da yake kira akan shi shine a bauta ma Allah shi kadai shine kada ayi shirka shine kada mutun ya je wurin mutanen da za su warware mishi imanin shi inda yanzu yanayin shirkar da ake a mutanen da muke rayuwa a ciki ba shirka bace ta bauta ma rana ko shirka ce ta bauta ma wata ko shirka ce ta bauta shanu ko wani abu a shirka ce ta hanyar sihiri wannan shine abubuwan da suke warware ma mutane addinin shi a mutanen da muke rayuwa da ciki babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ba ce sai yayi bayani ba akan cewa su bauta ma Allah wa ila madyana akhahum shu'aiban Allah yace haka mutanen madyana mun tura musu dan uwan su shu'aib qala ya qaumi ibudullah yake cewa ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji wanda yahi Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi salih Allah ya tura shi zuwa ga mutanen shi samud yake ce musu qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani ubangiji wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi nuh idan ka doka shi ma Allah ya tura shi a wurin mutanen shi faqala ya qaumi ibudullah yake cewa ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani mahalicci kamar Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina guje muku wani yini wanda akwai wata azaba mai radadi a cikin shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da Allah ya turo shi ya umarce shi cewa da ya bauta ma Allah shi kadai bayan haka ya umarci mutanen shi da cewa su bauta ma Allah shi kadai shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake tura sahabban shi da su je wasu garuruwa su yi ma mutane wa'azi abu na farko da yake a umartin da yake umartan mutumin da aka tura shine ka gaya ma wa'annan mutanen su bauta ma Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani abin bauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Ibn Abbas da Allah ta kara tabbata a gare su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'ad zuwa ga mutanen Yaman yake ce mishi innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab yake ce mishi zaka tardo wa'ansu mutane wa'anda Allah ya ba su littahi falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka gaya musu cewa abubuwan da ya kamata su harai na farko shine su bauta ma Allah shi kadai haka shirka ita ce ke zamantowa wata katanga tsakaninta da mutun zuwa ga musulunci duk mutumin da yake shirka duk mutumin da yake hada Allah wani da bauta to wannan mutumin koda ko shine ladan koda ko shine liman koda ko wace irin ibada ce yake yi wannan mutumin shi ba musulmi bane ba duk mutumin da zai je gurin boka a warwarke mishi imanin shi duk mutumin da zai yanka ba dan Allah ba duk mutumin da zai nemi taimakon wani shehi ko ya nemi taimakon wani matacce da yana ganin yana iya mai wata kariya a rayuwar shi wallahi wannan mutumin koda ko yana sallah koda ko shehi kowa rawani wannan mutumin baya daga cikin musulunci saboda shi musulunci shine a bauta ma Allah shi kadai idan kuma aka hada Allah tare da wani to dukkanin wata ibada da ka sani za ta roshe kadiba duk girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayya da Allah yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi walaqad uhiya ilayka ka sani mun yi maka wahayi wa ila alladhina min qablik da mutanen da suka gabace ka la in ashrakta idan dai haka hada Allah da wani a wajen bauta Allah ya ce mishi la yahbatanna amaluk lalle tabbas haqiqa aikin ka zai roshe wala takunanna min al-khasirin sannan zaka kasance cewa cikin mutanen da suka yi asara ranar tashin alkiyama balillaha fa'bud Allah yake ce ma manzon shi Allah shi kadai ne ya kamata ka bauta ma wa kum minash shakirin, ka kasance daga cikin masu godiya. Babu wata godiya da zaka mai ma Allah akan ni'imomin da yayi maka, shine ka bauta mai shi kadai. Allah ya halicce ka tun kana cikin ciki, babu wanda ya sanya kake ci ya kake sha. Ha Allah subhanahu wa ta'ala yasa ka fito bayan wata tara har girman ka har zuwa yanzu, sai yanzu ne dan ka fara dan aiki kana samun kudi zaka je wajen boka ya tsare ma wannan aikin, sai yanzu ne dan ka fara samun yak kasuwa ana dan samun kudi, sannan ne zaka zabura ka je wajen boka domin a kare wannan samayyar da kai a baya, wani boka ne koko wani shehi ne yayi tsaye akan sai an samu wannan bautai, shi yasa akan sai an samu wannan falalar da Allah ya maka. Shi yasa Allah ce wa kum minash shakirin, ka kasance daga cikin mutane masu godiya. Sannan mu sani cewa yana daga cikin girman yi ma hada Allah tare da wani shine duk irin zunubin da mutum yake yi a rayuwar shi ta duniya, idan dai baya shirka to wannan tahtal mashi'a, idan Allah ya ga dama sai ya sa ayi labulai tsakaninka da shi ya gaya ma laifufukan ka gaba ɗaya. Ka san ka sha giya a duniya, ka ce na'am Allah na san nayi. Ka san kai zina a duniya, ka ce ka san kai. Allah ya zana ma laifufukan ka, dan adam mai yarda da cewa yayi. To idan Allah ya ga dama sai ya duba cewa tunda baka taba shirka ba, baka taba hada Allah da wani ba, to anan Allah subhanahu wataala idan ya ga dama sai a saka aljanna ba tare da amma azaba ba. Idan kuma Allah subhanahu wataala bai ga dama ba, haka sai a dandana ma azaba ta wannan laihikan da kai, Allah subhanahu wataala ya kare mu, sannan a jefa ka a cikin gidan aljanna. Amma dai abinda malamai suke nuna da abinda aya ta tabbata, duk mutumin da yake bauta ma Allah shi kadai baya shirka, wannan mutumin Allah yayi alƙawarin cewa ba zai kone shi a wuta ba har abada. Sannan duk mutumin da ya rasu kuma yana hada Allah tare da wani a wajen bauta, wannan mutumin zai shiga wuta khuludan abadiyan, zai shiga ba zai taba hitowa ba daga cikin wannan wutan. Shi yasa malai yake ce ma anta abudallahi wahdahu, ka bauta ma Allah shi kadai, mukhlisan lahuddin, kana mai tsarkake wannan bautar tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Ba dan kun yi ba saboda shi ne da awa annabawa, shi ne abinda zai sa kuma ka zamna a cikin musulunci. Dan dai kana wani abu kishiyar haka, to koda kana ganin kai musulmi ne, to kai ba musulmi bane ba, wani abu sunanka daban. Haka malamai sun kasa tauhidi gida uku. Akwai at-tauhidur rububiyya, shi ne ka tabbatar ma Allah cewa babu mai arzitawa sai shi, babu mai mulki kamar shi. Ka tabbatar ma Allah da cewa babu wani mutum da yake caccanza al'amura kamar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan idan ba a manta ba, mun yi bayanin shi a baya. Sannan tauhidi na biyu shi ne tauhidul uluhiyya, ka tabbatar ma Allah cewa babu wani wanda ya kamata a bauta ma daga bobin da ake bauta ma Allah sai Allah shi kadai. Shi yasa anan wasu malaman suna tsanantawa suna cewa shirka ce mutum idan ya zo ya rissina a gaban wani mutum domin ya yi mishi gaisuwa. Duk mutumin da za ka yi mai gaisuwa, duk girman shi ko wane ne shi kalkashin musulunci yake, don haka abinda musulunci ya ce ai shi ne za a yi. Ka yi tsaye ka ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yake cewa idan an yi muku gaisuwa, wa idza huyitum bi tahiyatin, idan an yi muku gaisuwa ta addinin musulunci, fa hayyu bi ahsana minha, kuma da kwatam kwacinta ko ku kara. Amma duk wani abu wanda ba wannan ba, alamai suna ganin cewa yi ma Allah shirka ne. Tauhidi na uku, ka san tauhidi na uku shine tauhidul asma wa sifat, ka tabbatar da cewa Allah yana da wasu siffofi wa'anda ba irin na mutane ba. Allah yana da hannuwa, yana da ƙafafuwa, yana da idanu. Ka tabbatar da cewa tabbas Allah yana da su, amma wa'anna iri ne, irin naka ne, irin nawa ne, wannan babu ruwanka a ciki, kawai ka yi shiru a daidai nan. Sannan ka tabbatar ma Allah da sunaye, ka tabbatar da cewa Allah shi ne Ar-Razzaq, Allah shi ne mai arzitawa. Don haka duk jama'ar garin nan idan suka haɗu su ma jari ko su ma arziki, idan dai Allah bai so ba, to babu yadda za a yi ka samu wannan abu. Abu na biyu shine malam yake ce mu wa a'zamu ma wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljani ba sai dan su bauta min a su aljannu wasu muta wasu halittu ne wanda Allah yayi wanda mu ba mu ganin su amma kuma ya zama wajibi kai imani da cewa akwai aljannu malamai suna cewa duk mutumin da bai yarda da akwai aljani ba mutumin nan ya kafirta saboda ya ƙaryata magana Allah subhanahu wa ta'ala wasu halittu ne da Allah ya halitta wanda mu ba mu ganin su amma ibadodi yadda Allah ya umarce mu da cewa mu bauta mai shi kadai haka su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da cewa su bauta mai shi kadai malam yake cewa wa a'zamu ma amara Allah bihi mafi girman abin da Allah ya umarni da shi shine at-tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibada shine ka kadaita Allah ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa a'zamu ma naha anhu mafi girman abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi hani akan shi shine ashirk shine ka hada Allah subhanahu wa ta'ala tare da wani a wajen bauta ba dan komai ba saboda duk mutumin da ya hada wani da Allah a wajen bauta to wannan mutumin baya da wani kaso kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta mishi ba Allah yake cewa qul ta'alu ka ce musu su zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in gaya muku abinda Allah ya haramta akan ku Allah tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah tare da wani a wajen bauta a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijdanibu as-sab' al-mubiqat ku guji wa'ansu abubuwa guda bakwai abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana shi ne ce al-ishraku billah shine yin shirka da Allah ka hada wani da wajen a wajen bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sauke duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar shi shi ko yana hada Allah tare da wani to wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba gafarta mishi ba Allah yake cewa inna Allah lalle ku sani cewa lalle shi Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk abinda ba wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama zai gafarta wa a'zamu ma naha anhu shirk mafi girman abinda Allah ya hani akan shi malace shine shirka wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu shine ka hada Allah tare da wani a wajen bauta wad dalilu malaike cewa dalili shine wa'budullah ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah tare da wani a wajen bauta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane gaba dai u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma Allah ku wanda ya halicce ku ba dan komai ba saboda ku zo a doran duniya ku bauta mishi duk mutumin da ku yayi haka idan bautak aka yi ta kirki to anhwanin bautan yana komawa ne gare ka Allah subhanahu wa ta'ala zaka tashi a ranar tashin alkiyama ya saka aljanna wa ya ci riba Allah ma uridu minhum min rizqin Allah ya ce baya son wani arziki daga gare ku wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce bana kwadayin cewa bayuna su ciyar da ni Allah abinda yake so kawai shine ayi mai bauta shi kadai idan aka yi wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya tana da kaso mai tsoka ya tana da gidan aljanna da abinda mutum bai taba tunani ba zai samu a cikin wannan gidan idan dai har ya je ma Allah subhanahu wa ta'ala yana mai bauta mai shi kadai idan muka lura duk magana dai biyu sai malam ya ce al-ishraku billah yima hada Allah da wani a wajen bauta saboda shi malam a mutanen da ya tashi mutane ne waɗanda suna hada Allah tare da wani a wajen bauta mutanen da malam ya raye da su waɗannan ba mutane bane masu bauta marana ko wata ko wani abu a'a mutane ne wanda su musulmi ne amma suna yin wasu abubuwa da suke hudda su daga cikin musulunci shi yasa kaga shi ma malam duk abun da yazo dai biyu zai ce maka al-ishraku billah dai biyu zai ce ma al-ishraku billah idan ka dauka tun daga darasin mu na farko har zuwa yanzu malam akan shirka ne yake bayani saboda mutanen mu sun dauki abun wasa ana ganin cewa ai ga laihika nan da yawa ana yi tai ana ta zinaci zinaci ana ta ana ta cin riba ana ta abubuwa wanda Allah baya so sai mutane su zanki ganin to dan ni ba za a matsa ma mutane ba da su yi da su bar wancan abubuwan duk abun da mutun zai idan dai babu tauhidi a zuciyarka to duk abun da kai aikin banza ne kake yi saboda sai wannan abun ne ya zamna a zuciyarka sannan duk wata ibada da ka sani sannan za a fara lissafi duk wata ibada da ka sani a sannan ne in kai za a rubuta lada ko a rubuta zunubi amma idan dai akwai shirka to babu wata sakamako da kai da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuskure ko tuntuman halishi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.